Aji Alhamis ne dai kungiyar ci gaban al'umar a dara ta koka kan ganin jirgin sama a lokacin da ƴan bindiga suka kai hari a garuruwan Dogon Noma da unguwar Sarki dake karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna. Sai dai kuma gwamnatin jihar Kaduna ta ce jirgin sojan sama ne ya kaiwa al'umar dauki ba na ƴan bindiga ba. Wannan bayani na kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan kuma bai sauya tunanin kungiyar ci gaban al'umar a daren ba. Saboda shugaban kungiyar Mr. Awemi Dio mai samari ya ce akwai wasu alamun tamboyi game da zuwan wannan jirgi.
Abin da muke cewa shine tun daga wajen 2013 an fara kawo mana hari a cikin kasar mu na Adara. Da farko dai irin su Katrus Las masu satar shanu sune suka fara kawo a hari suna kwashe shanu haka nan, daga baya kuma aka zo aka shiga kidnapping, wato garkuwa da mutane. Karshe sarkin mu gaba daya ya zo ya rasa ran. To na ƙarshen shine wannan da aka yi ran Lahadi gwangamu an kai mata hari har an kashe mutane wajen 32 har ma da jirgin sama.
Ku kun ga jirgin saman kuma me yayi?
Mutanen da suna a kauyen sune suka ganta da idonsu, sun ce wannan jirgin sama fari ne.
To amma kun ji sanarwar da gwamnati ta yi cewa jirgin ya zo ne ya kawo tallafi, ba jirgin ƴan bindiga bane, ya zo ya taimaka wa al'ummar ku ne?
Mun ji wannan sanarwar kuma mun yi mamaki, amma duk da haka inda ma sun zo din sun kare mutane da zamu gane, amma mu da jirgin na ya zo fa a wajen su ya nufa ya dinga zuwa musu wuta. Saboda haka idan jirgin na ya zo domin ya kare mutane ne, to yaya za a yi yan ta'ada da su samu lokaci suna bi gida-gida suna sa wuta, kuma sun kwashi ganima, sun kwashi dukiyar mutane.
Zargin amfani da jirgin saman wajen kai hari ga waɗannan al'ummomi dai ya sa na sake neman kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan. Sai dai sama da sa'o'i 18 da aike mai sakon bai ce komai ba. Duk da yake dai sanarwar farkon da ya fitar ta tabbatar da cewa jirgin sojan sama ne ya kaiwa al'umar na Dogon Noma ɗauki. To kowane irin tunani masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getse ke da shi game da irin wannan zargi?
Ai ba anan aka fara ba, an yi irin wannan a jihar Zamfara, an yi a jihar Katsina, an yi a jihar Sokoto, an yi a jihar Neja, akalla a gurare sun kai guda 6 inda jirage suke zuwa ko su sauke makamai ko wasu abubuwa, sannan kuma gwamnati ta fito ta yi kariya. Babban abin da na ji daɗi shine da gwamnatin Kaduna bata yi roƙasa a gwiwa ba, ta fito ta tabbatar da cewa jirgi ya je, amma jirgin kuma na sojojin sama ne. To idan gaskiya ne na sojojin sama ne, to me yasa jirgin bai tsaya ya taimaka bayan a lokacin da ya zo, kuma a daidai lokacin ne aka kai hari wannan gari aka kashe mutane barkatai?
To amma dakta, idan har jirgi ne kamar inda su suke zargi, to kuna ganin jirgi nawa ne?
Jirgi kam ai na gwamnati ne, wanda ita gwamnatin ta tabbatar da cewa jirgin nan na sojoji ne. Don haka sai a koma a je a duba sadarwar da ta bada umarnin mai jirgin ya tafi, kuma da ya dawo da wani sakamako ya dawo.
Shi dai shugaban kungiyar al'umar Adara Mr. mai sama ali ya ce koma dai me ya faru, al'umar waɗannan yankuna guda 2 da aka kashe musu mutane 32 kuma aka kone musu dukiya suna neman taimako.
Gaskiya suna cikin wani hali wanda gaskiya ba za mu iya mu yi bani ba. Yanzu haka gaskiya ana cikin mawuyacin hali, amma muna roƙon gwamnati, mun ji dai cewa bayan wannan hari jirgi ya je da kuma sojoji, to mu haka muke so su je din a gani cewa suna yi abin da ya kamata.
Isalol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.